Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muka saba kawo bayanai akan abin da zai zama waraka ga mutane, ya zama mafita a rayuwarmu da kuma lahirarmu, haka za mu ci gaba da ga inda muka tsaya a bayaninmu akan Al-Qur'ani da sauran littafai. A cikin Al-Qur'ani mai girma, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yana saukar da shari'a ga kowane mutane tunda Allah ya halittarsa, ya kuma saukar da Annabi Adam, wanda shi Annabi Adam shi ne shugaban, kuma shi ne mahaifi, kuma shi ne uba ga duk wani ɗan Adam, domin daga tsatsansa ne Allah ya yi halitta. To Annabi Adam, Allah ya ƙara masa aminci, ya kasance annabin Allah ne wanda Allah ya aiko shi ya zo duniya domin ya samar da wasu zuriya wanda za su rayu, kuma Allah zai jarrabe su, Allah zai ba su wato mafita idan har sun bi shari'a daga Allah. Wannan jarrabawa gaskiya ce, domin Allah yana faɗa mana a cikin Al-Qur'ani mai girma, a cikin sura ta 67, suratul mulk, aya ta 2, Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah shi ne ya halicci wato mutuwa da rayuwa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin ya jarrabe ku wane ne zai yi aiki wanda ya fi kyau a cikin ku. Wanda ya yi aikin nan mafi kyau, to shi ne wato wanda ya samu tsira, ya samu rabauta. Wannan shi ne wato a taƙaice asali na rayuwarmu, domin muna rayuwa kuma muna mutuwa, Allah yana halitta, ana haifar wasu suna rayuwa suna mutuwa. Wanda ya yi abu mai kyau a rayuwarsa shi ne zai samu rabauta, wanda ya yi akasin haka kuma sai dai ya sami wato ɗaci da kuma muni a rayuwarsa ta lahira, domin ba zai samu abin da yake so ba, ba zai samu jin daɗi ba. A ci gabanmu da bayani akan littafan da Allah ya saukar. A cikin Al-Qur'ani mai girma, Allah ya ba mu labarin ya saukar da shari'a ga kowane mutane. Wannan shari'a ita ce a cikin mutane Allah yana tasar annabi a cikinsu mutanen, domin wannan annabi Allah ya ba shi wani haske daga littafi ko kuma daga wani abu da zai saukar a gare shi. Wannan abu shi zai zama abin da wannan annabi zai yi ko ya aiwatar ko kuma ya koyar da mutane domin su samu rabauta. Haka Allah yake faɗa a cikin suratul Ra'ad, sura ta 13, aya ta 7. Allah ya ce wa likulli qaumin had, haƙiƙa akwai shari'a ga kowane mutane. To wannan shari'a Allah ya ba mu labarin littafai guda 4 a cikin Al-Qur'ani mai girma, da shi kansa Al-Qur'ani kasancewarsa littafi na ƙarshe. Sannan akwai Injila, wanda kafin Al-Qur'ani ta zo, ita kuma an ba wa annabi Isa ne alaihi salam, duk da cewar mun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka bai Al-Qur'ani, annabi Isa shi aka ba wa Injila, wanda wannan Injila ita ce ake cewa good news ko a ce gospel. Amma a yanzu wannan Injila an jirkita ta da rubuce-rubucen mutane da yawa, za mu samu burbushi a cikinta, a cikin Bible kenan, New Testament. To ba ita ce Injila ta ainihi ba, amma akwai abubuwan da suka yi kama da maganganun da Allah ya saukar wa annabi Isa. Akwai At-Taura, ita kuma ta zo kafin Injila, shi ne littafin da aka bai annabi Musa, ko saƙon da aka bai annabi Musa, shi ma a cikin littafin Bible, a cikin sabon tsohon alƙawari, a cikin tsohon alƙawari littafai na farko guda 5 su ake alaƙantawa da saƙon da aka bai annabi Musa. Su ne akwai Genesis, wanda a Hausa ana ce ma farawa, akwai Exodus, wanda ake cewa fitowa, akwai numbers wanda ake ce wa ƙidaya ko littafin ƙidaya, akwai kuma Leviticus, wannan littafi na Leviticus shi kuma ana ce masa littafin firistoci, sannan sai Deuteronomy shi kuma ana ce masa maimaitawar shari'a. Waɗannan littafai biyar su ake alaƙantawa da annabi Musa, amma a zahiri akwai canje-canje da aka yi, aka saka wasu abubuwa daga cikinsu, domin su waɗannan littafai Allah bai yi alƙawarin zai kare su daga kowane irin abu da zai shigo daga cikin wasu tunani na mutane ba, domin ba su ne shari'a ta ƙarshe ba. A cikin Alƙur'anin dai aka ba mu labarin littafin da Allah ya ba wa annabi Dauda shi ne Zabura. Wannan Zabura ita ma tana cikin littafin Bible wanda ake cewa Psalm of David, kuma ana ce masa Zabura a Hausa. To duk waɗannan littafai ba su kasance littafai da suke ainihin zahirinsu yadda Allah ya saukar da su ba, an samu canje-canje bayan Allah ya sa waɗannan annabawa da aka saukar musu littafan sun bar duniya. Sabida haka dai a yanzu ba wani littafi da ya zauna da wato kyawunsa da kuma cikassa da ingancinsa a duniya in ba Alƙur'ani mai girma ba, domin Allah ya yi alƙawari kuma alƙawarin Allah gaskiya ne, kuma idan mun duba za mu tabbatar da haka. Sabida haka dai Alƙur'ani mai girma shi ne littafi wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zamto shari'a ga mutane gaba ɗaya, daga lokacin da Allah ya sa aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lokacin da Allah ya aiko shi ya zamto wato gaba ɗayan mutane za su bi shi a kan abin da ya zo da shi na Alƙur'ani, da kuma hikimomin da Allah ya sa shi zai faɗa da bakinsa su ne hadisi. Wannan shi ne wato abin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya tanadar mana domin mu samu, mu samu tsira, mu samu ceto, kuma mu samu wato babban rabo a ranar da babu wani abu da za a samu sai dai daga gurin Allah. Allah ka sa mu dace. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.